Gwamnan jihar Niger a Nigeria Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske akan dalilin da yasa ya dauki matakin korar kwamishinoninsa daga bakin aiki. An dai ta yada jita-jitar cewa gwamnan yana fuskantar matsin lamba ne daga shugabannin jam'iyyar sa ta APC akan kwamishinonin bisa nuna rashin gamsuwa da ayyukansu na samar da ababen ci gaba ga al'umma. Ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello dai ke cewa a cikin wata hira da murya Amurka.
Kowane gwamnati bayan lokaci akan ɗan yi rere da tankaɗa, to wannan ina ganin ba bambanci bane wannan rere tankaɗin da aka saba yi shi muka yi saboda mu ɗan gyare-gyare ɗan canje-canje sannan kuma mu ɗan girgiza ƙasa kaɗan.
Akwai masu ganin kamar baka gamsu da ayyukansu bane, shi yasa ka ɗauki wannan
matakin. To sun yi iyakan ƙoƙarinsu dukansu daidai ga gwado, kowa da irin basiran da Allah ya mishi, amma dai kila jikina bai gaya min an kai lalle yadda nake so ba. Ina ganin yadda abubuwan ke tafiya duk da an yi kokari, amma ina ganin da abin zai fi haka a siyasance da kuma ta bangaren aiki.
Kawowa yanzu dai gwamnan ya tura sunayen mutane 15 ya mika wa majalisar da yake so a baiwa mukamin kwamishinonin. Daga cikin sunayen dai akwai guda 8 waɗanda dama suna cikin waɗanda aka korar. To sai dai akwai masu korafi akan sunayen wasu da gwamnan ya mika wa majalisar. Alhaji Ma'azu Aliyu Jantabo shugaban wata ƙungiyar matasa ne a yankin Lafai da ya ce wanda aka tura sunan da sunan ya wakilci ƙaramar hukumar su ta Lafai a majalisar zartarwar jihar
ba su gamsu da shi ba,
kuma an ce wani zakari ba shi ya taɓa vice chairman a Lafai. Ya yi chairman, so akan yana wannan offices din ma ya akwai nickname din da ma ya zo ya samu in the process of carrying out his duty. Ba kudi ba ake kiran shi saboda ba abun da yake yi. Idan an je wajen shi da matsalan abun da ke damun mutane ya ce ba kudi ba. Yanzu idan ka shiga Lafai kowa da kowa boss babu wanda ma ya san shi da zakari ba, sai dai ba kudi ba. To irin wannan mutane ne zaka kawo ka ce ya zo yi mana abun nan?
Yanzu idan gwamna bai canza ba, kuna nan ya gama samun matsala a Lafai?
To gaskiya da alamun haka. Amma mu abun da muke so shi yasa muka ce mu audience muna bukatan gwamna ya saurare mu.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.